Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba, 4 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanan labarai.
Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya Talata a birnin Mariupol dake kudancin Ukraine, inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa. Jiya Talata, mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayya Afirka da ke kauyen El Baraf a yankin Sahel ta tsakiya na kasar Somalia. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi ba ma'aikatan da ke kera makaman kare dangi da ake aika mayakan Ukraine, yana mai cewa ma'aikatan suna bayar wa al'ummar Ukraine damar kare kansu.
Kana labaran kenan. A yammacin jiya ne, Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya, Mr. Antonio Guterres, ya ziyarci jihar Borno a karo na farko, inda ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Gubbio Camp da ke cikin garin Maiduguri. Za kuma mu leƙa jihar Sokoto, inda aka ƙara samar da sansanin sojoji a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya Talata a birnin Mariupol dake kudancin Ukraine, inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ce. An kwashe mutane 101 daga wurin cikin koshin lafiya. Kamfanin dillancin labaran RIA na kasar Rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatan tsaron kasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar Ukraine, bayan da sojojin Kyiv suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Majalisar Dinkin Duniya ta yi domin haifar da shakku, yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Wani jami'in 'yan sanda ya shaida kafa yaɗa labarai ta Suspin cewa sojojin Rasha sun fara yunkurin kwashe masana'antar tare da tsarin yin amfani da kai hari ta ƙarƙashin ƙasa. Wurin kaɗai da 'yan Ukraine suka mamaye a Mariupol, wani matakin da kumandan rundunar Azov da ke aikin ƙarafa ya ce jiragen na Rasha sun yi ruwan bamabamai a wurin a cikin dare. Da sanyin safiyar Talata ne, mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar Afirka da ke kauyen El Baraf a yankin Shabelle ta tsakiya na kasar Somalia, kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar. Jami'ai sun shaida murya Amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin Burundi da ke sansanin sun daƙile harin. Ma'aikatar harkokin wajen Somalia ta wallafa a shafinta na Facebook cewa gwamnatin tarayyar Somalia ta yi Allah wadai da kakkausan murya kan wani mummunan harin da aka kai kan sansanin dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka a Somalia, El Baraf, na Shabelle ta tsakiya. Muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga waɗanda wannan harin ta'addanci ya tsira da su da iyalansu. Magajin garin El Baraf Abdullahi Haji Muhammad ya ce mayakan sun fara kai harin ne da wasu motocin ƙunar baƙin wake guda biyu. Ya ce daga nan mayakan sun yi artabu da shiga sansanin. Al-Shabab ta yi ikirarin kashe dakarun tarayyar Afirka 173. Ƙungiyar ta kuma ɗauki alhakin kame dakarun AU a matsayin fursunonin yaƙi. Ba za a iya tabbatar da kowace da'awar da suka yi ba. Har yanzu dai ba a iya samun hedikwatar dakarun AU da jami'an sojin Somalia don jin ta bakinsu ba. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya yaba ma'aikatan da ke kera makaman kare dangi da ake aika mayakan Ukraine, yana mai cewa ma'aikatan suna bawa al'ummar Ukraine damar kare kansu. A zahiri, in ji shi, 'yan Ukraine suna nuna wautar sojojin Rasha da yawa. Makaman da hannuwanku ke kerawa suna hannun jaruman Ukraine. Na gode da abin da kuka yi. Biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta Lockheed Martin da ke kudancin birnin Troy da ke jihar Alabama, inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman Amurka a yakin duniya na biyu. Muna kan wani matsayi a tarihi a cikin yakin da ake yi tsakanin mulkin kama karya da demokaradiyya, in ji Biden. a wani batun da ba a bayyana sunan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ba da mamaye wanda yayi na tsawon makonni 10 a Ukraine ya ƙara da cewa idan ba ku yi tur da ɗan kamakariya ba za su ci gaba da zuwa.
Madalla, to nan da ba jimawa ba Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu shiga fagen rahotannin mu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yammacin jiya ne sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Antonio Guterres, ya ziyarci jihar Borno a karo na farko, inda ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Gobio Camp da ke cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu na da ƙarin bayani a kan rahoton.
A yammacin jiya ne sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Antonio Guterres, ya ziyarci jihar Borno a karo na farko, inda ya kai ziyara sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri da ake kira Gobio Camp da kuma sataren da ake ajiye 'yan ƙungiyar Boko Haram da shi ma ke nan cikin garin Maiduguri. An yi shirya tun da farko, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci garin banki da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno, wanda daga bisani aka soke ziyarar. Sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno cikin zazzauren matakan tsaro, inda 'yan takardar ta zuwabi cikin mintuna 10. Ga ma abin da ke cewa
that here in Borno you have already not only understood but put in place the right approach to fight terrorism. Of course when we fight terrorism we need to shoot them. When populations do not trust government they follow terrorists.
Ce a nan jihar Borno na fahimci cewa kurga kun ɗauki matakin matsalolin daidaita ta'addanci, idan ka ga ta'adda za ka harbe shi ne kawai, amma a Borno ba haka ba ne. Gwamnatin jihar Borno ta ɗauki matakin daidaita wannan matsala, sun yi ƙoƙarin daidaitawa da amincewa tsakanin gwamnati da jama'a. 'Yan jama'a ba su yarda da gwamnati ba za su bi bayan 'yan ta'adda ne, amma a wannan gaban ta tabbatar da cewa daga suke take.
What they really want, of course, humanitarian aid is necessary, but what they really want is that the conditions for them to be able to go back home in dignity and safety are established.
Yace na lura cewa mutanen da suke tsugunne a sansanin 'yan gudun hijira abin da suke bukata suna bukatan barguna da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum, amma ba shi bane damuwarsu a nan shine su koma garuruwan su na asali cikin mutunci da mutuntawa. Wannan babban yanayi ne kuma muna bukatan hakan, a shawarar Mr. Antonio Guterres, shi ma gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Umar Zulum.
Join us in this effort and be our champion and advocate for the lecture region, because this is one of the areas where there is potential to end the devastating human sufferings and waste of human lives and build back communities with livelihood and dignity.
Yace rinka da irin abin da muke bukata a wurin gashi ne, ba so ka zama na gaba-gaba wajen bunƙasa tafkin Chadi, saboda wannan yanki na ɗaya daga cikin wuraren da mutane suke dogara da rayuwarsu, a kuma gina waɗannan wurare don dawo da harkokin rayuwa kamar yadda yake a baya.
We need your support to get the global community to focus on this area where climate change, poverty, ignorance and inequity has combined to create the insurgency.
Muna so kuma kungiyoyin duniya su maida hankali akan waɗannan abubuwa, abu da ya shafi zaizayen ƙasa, abu da ya shafi sauyin yanayi da talauci da jahilci da rashin daidaiton al'amura, su ne suke haɗuwa su haifar da wannan ta'addanci, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Tunanin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya koma babban birnin tarayya Abuja tare da sauran tawagarsa. Haruna Daure Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumel da ƙarshen labaran duniya.
Yan jarida a lardin Kandahar da ke kudancin Afghanistan sun ce ya zama abin da ba zai yiwu ba su yi aiki a matsayinsu na tattara labarai saboda takunkumin da ƙungiyar Taliban ta yi kan kafafen yaɗa labarai da 'yan jarida. Muna samun barazana har ma da wani rubutu da aka buga a Facebook game da wani keken da aka sace, in ji wani edita a wata kafar labarai ta a Kandahar wanda ya nemi a sake sunan saboda tsoron ramuwar gayya. Ya ƙara da cewa manyan jami'an Taliban daga gwamnati zuwa 'yan sandan gundumar, shugaban ya kira mu yana tambayar mu dalilin da ya sa muka sanya bayanan a shafin Facebook. Dan jaridar wanda ya aiki na shekaru da yawa a lardin ya kira hana-hanan na Taliban abinda ba a taba gani ba, kuma ya ce suna sanya bashi yiwuwa 'yan jarida su yi aikinsu a lardin. Daga ƙarshe idan yawancin masu ra'ayin mazanje a kotun kolin Amurka suka soke kariyar zubar da ciki ta tarayya, kamar yadda wani daftarin shawarar da aka fitar a daren ranar Litinin ya nuna, akwai yiwuwar takaita samun zubar da ciki a ƙalla rabin jihohin Amurka. Jihohi 13 suna da dokoki da za su haramta kusan duk zubar da ciki idan dokar ta fara aiki. Wasu jihohi 9 suna da dokoki cikin littattafansu da hukuncin kotun koli ta 1973 ta soke a cikin shari'a haƙin zubar da ciki na Roe versus Wade, amma ana iya aiwatar da hakan idan hukuncin ya sauya. Yawancin jihohi suna da wasu haɗe-haɗe na dokoki, tsaffin dokokin hana zubar da ciki har yanzu a cikin kundin tsarin mulkinsu, da dokokin zubar da ciki da aka zartar bayan shawarar da hukuncin shari'ar Roe ta yanke, duk da cewa sun yi karo da hukuncin kotun koli. Cibiyar Good Matter, wata ƙungiyar binciken haƙin haihuwa, ta yi kiyasin cewa jihohi 26 za su iya takaita zubar da ciki sosai idan kotun koli ta soke hukuncin shari'ar Roe. Sai dai cibiyar fafutukar kare 'yancin haihuwa da ke tallafa wajen ba da damar zubar da ciki ta kiyasta adadin zuwa 25.
Gaida Sarfilu Hashin Gumel da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi jihar Sokoto. A Najeriya, duk da yake wasu na ganin matsalar rashin tsaro tana son ta gagari hukuma, mahukunta har yanzu suna ƙara ɗaukar matakan ganin ko za su iya nasara akan matsalar. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin ƙasar ke ƙara samar da sansanonin soji a wuraren da ke fama da matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasu na ɗauke da rahoton.
Matsalar rashin tsaro ta jima tana haddabar jama'a musamman a yankunan arewacin Najeriya, kuma kawo yanzu dai ƙoƙarin da ake yi ya kasa magance matsalolin. Wani abu da jama'a ke yawan kokawa akai shine ƙarancin jami'an tsaro a yankunan su, musamman inda ake da matsalolin rashin tsaro a yankunan karkara. Yanzu rundunar sojin Najeriya ta daura damarar samar da sababbin sansanonin soji domin ƙara yawan jami'an soji kusa da yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro. Babban hafsan sojin Najeriya, Lieutenant General Faruku Yahaya, ya aza tubalin ginin sabon sansanonin soji a yankin Isa da ke gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, yankin da jima yana fama da matsalolin na rashin tsaro.
An kawo sansani a nan saboda ƙara kawo jami'an tsaro musamman sojoji kusa da inda waɗannan 'yan ta'adda iskan mutane suke. Kaga an samu ƙarin mutane a inda muna iya kaiwa mabuyar waɗannan 'yan ta'addan. Ya fi a ce muna da nisa, ko da akwai wani abu kamin mu kawo nan kilin ya kai awa ɗaya awa biyu kamin sannan an yi an ƙare. Amma in muna nan za mu fantsama ko ina waɗannan 'yan iskan suke. Gama da su.
Wani batu da jama'a ke tsokaci ga matakan da mahukunta ke ɗauka shine yin tsambare, a ɗauki mataki wani wuri a bar wani wuri, abinda ke sa waɗanda ake faɗa da su gudu zuwa wuraren da ba a ɗauki mataki ba.
Ba wannan ne kawai ba, in Allah ya so za mu buɗa wani irin wannan ya shimfiɗa da wasu wurare. Duk inda ya kamata mu samu ƙarin jama'a don mu rage tsawon inda mutane suke kamin su kai gurin za mu yi.
Na zanta da wasu mutanen gabasin Sokoto inda aka aza tubalin ginin sabuwar barikin soji.
Sunana injiniya Jamilu Umar Isa. Ido magani ne ni idan naga aikin ma naga an gabatar da an share hili, kuma an zo an gabatar da wurin fareti da sauransu. Dai kusan kwana uku ko hudu ina gane da wurin suna ci gaba da ayyuka. So fatan da muke anan shine Allah ya sa wannan abun ya kasance mana alheri, ya kawo muna ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro da muke fama da ita a wannan yanki namu da ma ƙasa baki daya.
Sunana Dalhatu Abdullahi. Idan aka ce akwai wato military base a can wannan yankin, to an samar da wato turba ta kawo sassauci sosai da ɗauki, kuma lalle babu ko shakka hankulan mutane a wannan yankin zai kwanta sosai su samu damar su kunin tafiya gonakinsu, saboda sun san cewa akwai barikin soja tare da su.
To kuya ya masana harkar tsaro ke kallon wannan yunkurin? Detective Awal Baladir Mi'iya, shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Mai ta Masule da ke garin Kano, yana mai cewa
zai iya tasiri, amma dai gaskiyar magana mafi ala cewa ba solution bane wanda yake zai yi maganin abun gaba daya, amma dai kuma ba za a zo a ce ba zai yi maganin ba saboda zai kara yawan tsaro, kuma sojojin za su karu, kuma duk lokacin da ake farmaki za su iya zuwa da wuri. Amma dai gaskiyar magana, yin forest marshal din nan shine mafi alaba kara bariki ba.
Fatar 'yan Najeriya dai bata wuce a ceto su daga waɗannan matsalolin ba, domin sau da yawa akan fara aiki mai muhimmanci a Najeriya sai a fita batunsa kafin a soma cin moriyarsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Masu sauraro, kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Shirin namu na yau zai yi duba ne kan martanin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da zargin tsawwala kudaden sayan takardun neman tsayawa takara musamman na shugaban kasa. Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata ne 'yan Najeriya da dama suka soma korafi dangane da tsadar takardun neman tsayawa takarar zaɓe na jam'iyyun siyasa musamman na shugaban ƙasa a shirye-shiryen tunkarar zaɓen ƙasar na shekara ta 2023 mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP dai ta sayar da takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban ƙasa ne kan naira miliyan 40, yayin da jam'iyyar APC mai mulki kuma ta sayar da nata akan zunzurutun kuɗi naira miliyan 100. Masu fashin bakin siyasa a Najeriya da dama ne dai suka soki lamirin matakin da jam'iyyun suka ɗauka, musamman jam'iyyar APC mai mulki, a yayin da wasu 'yan ƙasar ke ganin lamarin tamkar buɗe ƙofa ne ga ayyukan cin hanci da rashawa.
Shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan 100, kai kana ji ka san san rai ne da buɗe ƙofa cin hanci da rashawa, saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban ƙasa duk wanda yake rike da kujerar, kuma a kowane wata za a biya shi, wata 12 ne a shekara, nawa ne adadin kuɗin da ya tara? In ka hada su zuwa shekara 4 kamar yanda doka ta tanada a ƙasar mu ta Najeriya, nawa ya tara? Ka kaddara bai je asibiti a ciki ba, tunda gwamnati ta dau nauyin sa, bai biya kuɗin makaranta yayin shi ba.
To sai dai kuma yayin da yake zantawa da muryar Amurka kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen, shugaban jam'iyyar APC na ƙasa sanata Abdullahi Adamu ya mai da martanin cewa ai neman matsayin shugaban ƙasa ba neman sarkin tasha ba ne.
Wasu Amerika kuke ko? To wai magana mu fara Amerika ya suke yi, ka ɗauki miliyan 100 da ke magana a Amerika, wane ne ka sani? Wata jam'iyya ce ka sani wanda ya magana presidential election America ta sa kuɗin shiga zaɓe suna yawa kamar da muke wasu da su muke koyi, misali na system ɗin, wane ne wata jam'iyya ce zai tara mana abin da kasa miliyan 100 a naira kamar yadda naira zuwa dollar? Maganan shugaban Najeriya ake magana, ba sarkin galungu ba. Yau sarki ya mutu suna kai fiye da miliyan 100 na masarauta guda na ya kasan nan. Banda wannan, akwai abubuwa da aka nema a kasan nan, mai nema dubbe sosai ya sa abin da fi naira miliyan 100 don a kan tebur kafin a yi da shi. Kuma idan mutum da gaske yake ya sai shiga zaben shugaban Najeriya, idan ba shi da hanya, ba shi da masoya za su haɗa shi miliyan 100, to bai cancanci shiga zaben shugaban Najeriya ba. Shugaban Najeriya ba bin wasa ba ne ba, kuma duk wa'in hasashen shi na zaɓen ba wani ke ganin ci kusa-kusa na sabin da yake bukata kamar APC. A Amerika saninka ne, idan mutum suna da mai shugaban ƙasa ko da tintiri ne bai da komai, masu son shi suna iya haɗa kai su bi jiha jiha su tara kudin da suke bukata nan su biya ba dokan nan su yi haka yanzu miliyan ɗari ma kawai sai gasa miliyan ɗari barkatai ba zai ɗaya kawai ba ta hanyar gudunmuwa na masoyan shi shugaban Najeriya ba reni ba ba ana neman sarkin tashin garin kuma ne ba hannun shugaban Najeriya ne shugaban Najeriya
kuma mutane da yawa na cewa hakan zai kamar bunƙasa maganar cin hanci da
rashawa wannan idan kana son ka kashe kare kuma ba ta son suna suka zafi me ya kawo batun neman shiga zaɓe shugabancin Najeriya mai haɗa shi da cin rashawanci in ba ka shiga ka shiga ba dole hau tuna mutumin da bai magana miliyan ɗari a rayuwar shi shigar jami'in ko ina a duniya gami ƙasa ɗaya da ka sani za a jami shugabancin ƙasan za a biya kuɗin da yake ga jam'iyya inda ba suna aika su a tuyar demokradiyyar nama ne za a biya kuɗi wanda ya kai miliyan ɗari ba miliyan ɗari nawa ne su kuɗi in ka je faranshi ka za ka bi zaɓen faranshi nawa ne Macron ya biya nawa ne Le Pen ta biya na shiga zaɓen nawa ne bajin America ya biya ya shiga zaɓe nawa ne wanda ya kare shi a zaɓen ya shiga Bush ba su na shi tsohon shugaban Trump nawa suka biya jam'iyya suka shiga suka jira wannan neman da ɓata masu suna ne kawai kuma abokan adawa musu ke wannan kuma ba su kawai bai sa mu tsaya shigira a can zaɓen shi zaɓa wanda ke so shiga zaɓe a jam'iyyar masu tushen jam'iyyar mu abin zai biya kenan. Sai ka tambaye mai umar bashi tashin faɗin darajar kuɗin Najeriya kan yi tambaya na wannan ro. Ba kuma ya kawo wace ce ku ce a kan batun tattalin arzikin da duniya ba ki ɗaya ba ka ba kawai Najeriya ba. Na neman chairman na party abin da na biya na shiga zaɓen shugaban party miliyan 20. In ka dubi zaɓen da aka yi kafin namu wanda ya shiga neman chairman ya biya 500,000 dai kawai. Wanda ya nemi sakataren jam'iyya ya biya 250,000 ya biya kwatar miliyan. Ni zan shiga neman chairman na biya miliyan 20. Hotun da suka shiga kuwa biya miliyan 20 ɗin nan. Wannan jam'iyyar tamu jam'iyyar ce ta san tana da ƙida. Wani kana so ka bi jam'iyyar ka bi ƙa'idodinta wani ce ai ga fili nan ga mai dukiya sun zuwa zai shiga.
Duk da haka kuma sanata Adamu ya ƙara da cewa jam'iyyarsa ta APC ta saka kuɗin ne domin maganin shaidanu.
Da yake jam'iyyar mu ita ce take mulki. In muka sa ainihin kuɗin shiga wannan zaɓen. Muka sashi ya ƙasa da yawa amma ki faso yan hamayya din shuka mana shigantaka su kama fitina sai su biya wa masu shiga su zo shiga garke masu neman abin da a jam'iyyarmu kai kanan sai a je kotu a ta kaiwa na dawowa saboda haka idan akwai shaidani zai biya wani ya zai kama fitina cikin jam'iyyarmu biya miliyan ɗari zai biya mu maganin kuɗi sun yawa ana magana ne bayan Allah. To ban san bayan Allah nawa ne a Najeriya wanda ke za ka ce masu nema ban san a fadar kalmar talaka masu nema ba wasu zai zuciya neman shugaban Najeriya dukansu saboda haka wannan duka 'yan takarda ne irinka 'yan jari hujja ne irinka to an zai kenan a jam'iyyarmu ba bai wanda a koli kowa ba an yi dai zama mu samu madafa a tafiyar zai. Kuma gaba ne ba zini yawon da ke zan yi in samu in fita ba dole kowa ya bi ne zan yi in fita ba. Akwai abin da ke kira shawarwari ko abin da tsara wanda ya taimaki duk mai shigan zaɓe. Za mu buga jaridu dukkan na sunan Allah ya yarda daga gobe ka fara sa ido za ka ga talla za ka fito a jaridu na gidan rediyo NTA sauransu abin da ya kamata a yi a shi nan. Amma yadda ake ka samu a yadda da kai ruwanka da 'yan jam'iyya ruwanka da delegate lokacin ya zo ba ni ne a ce ana ce kaje kai kaza dan ka ci zabe kai kaza wannan kullum ba yake ba kina bane ba.
Anan za mu dasa aya a madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma sai labari amma fa a takaice.
Rasha ta sake yin lugudan wuta jiya Talata a birnin Mariupol dake kudancin Ukraine, inda fararen hula 200 suka makale a masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ce. An kwashe mutane 101 daga wurin cikin koshin lafiya. Kamfanin dillancin labaran RIE na kasar Rasha ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar tsaron kasar ta ce dakarunta na lalata wuraren lugudan wutar Ukraine bayan da sojojin Kiev suka yi amfani da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Majalisar Dinkin Duniya ta yi domin haifar da shakku yayin da ake kwashe fararen hula a baya-bayan nan. Da sanyin safiyar Talata ne mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai farmaki kan wani sansanin sojin tarayyar Afirka da ke ƙauyen El Barab a yankin Shabelle ta tsakiya na kasar Somalia, kamar yadda jami'an yankin da majoyin tsaro suka sanar. Jami'ai sun shaida murya Amurka cewa 'yan ta'addan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci kafin su janye. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce sojojin Burundi da ke sansanin sun daƙile harin. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya yaba ma'aikatan da ke ƙera makaman ƙari dangi da ake aika mayaƙan Ukraine, yana mai cewa ma'aikatan suna ba wa al'ummar Ukraine damar kare kansu. A zahiri, in ji shi, 'yan Ukraine suna nuna wautar sojojin Rasha da yawa. Makaman da hannuwan ku ke kerawa suna hannun jaruman Ukraine. Na gode da abin da kuka yi. Biden ya yaba ma'aikatan 265 a wata masana'antar sarrafa makamai ta Lockheed Martin da ke kudancin birnin Troy da ke jihar Alabama, inda ya kwatanta su da ma'aikatan makaman Amurka a yakin duniya na biyu.
To madalla, a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne?
Ko wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko uhuru wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau, ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.